ta'ala mai komai da ya sake hada mu irin wannan rana ta Litinin yau dai 4 ga watan 8 hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1435 wanda kuma ya dace da 2 ga watan 6 miladiya 2014 wanda ina zata wannan shine darasin mu na 9 a cikin wannan littafi mai tarin albarka Nabiyur Rahma siratun wa durusun wa ibar darasin da ya gabata na rana ita yau mun yi bayani dangane da abin da ya shafi hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaman yanda Qurayshawa ko in ce Larabawa gaba ɗaya suka yi ittifaki cewa duk wanda ya so mu shigowa ta babu Bani Shayba to duk abin da ya hukunta sun gamsu da shi wanda yake kuma Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi ne ya shigo ta wannan kofa mun yi wannan darasi har muka soma ambaton darussa da kuma izinoni da za mu fahimta a cikin wannan darasi mun yi gaba ta uku za mu tashi ta hudu yace al'amanatu sifatu ahli al-islami wal ulama'i wad du'a fayambaghi an takuna zahiratan fi siratihim mashhuratan lada an-nas malin yace al'amanatu ita amana sifatu ahli al-islami ita ce sifa ta ma'abota musulunci wal ulama'i da kuma malamai wadduat da masu kira zuwa ga addini anan malam yayi kyakkyawan jeri wanda matakin farko kusan am ne akan na biyu kamar yadda na biyu am ne akan na uku yace amana sifa ce ga mutanen musulmi ma'ana inda kai musulmi kirki ne wajibi ne a samu amana tare da kai a cikin kasuwancinka a cikin ainihin sana'o'inka a cikin duk abin da za ka yi aikin gwamnati ne aikin kamfani ne duk abin da za ka yi a matsayinka na musulmi ya zamo akwai amana a cikin wannan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam in ba kuma ta ba ya taba zuwa kasuwa ya ga wasu suna sayar da kayan abinci da ya zura hannunsa a cikin bahun ko taikin sai ya ji danshi danshi ya ce ah ya nake jin danshi danshi sai ta yi ruwan sama ne ya same shi sai ce to me yasa mai danshin ba kamar da shi sama ba sai ce man ghashana fa laysa billah ma'ana kenan ashe duk inda musulmi yake ko dan kasuwa ko ma'aikacin gwamnati ko manomi ko ma waye su ake a samu amana tare da shi yadda kake jin dadi dan an rike maka amana to kowa ma yana jin dadi dan an rike masa amana sai ce wal ulama da kuma malamai kaga su ulama su ne al akhassu min ahli al-islam malamai su ne ya fi kamata a ce in ma an sami sofa ne a wajen waɗansu gama gari to shi dai malami a same shi da cikakkiyar amana musamman a wajen ilimin da zai koyar cin amana ne a ce malami yana kiran ɗalibai zuwa ga kan kansa ba zuwa ga sunnan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam fil galib za ka samu malamai suna koyarwa a cikin zaurukansu ko a majalisansu amma ko abin da ke kokari ya dan faraka da shi kan kansa idan wani gida ne da ya gado so ke nuna ma gidan su babban gida ne daga gidan su to shi ke da sun wara ta kuri an riga an gama idan wata jama'a ke intima'i da ita to yana nuna maka daga su shi ke na an riga an gama ma'ana ya dora ka akan ra'ayoyinsa ko da sun saba alkitabu wa sunna wannan cin amana ne abinda ya wajaba akan malami duk abinda zai koyar na addini to ya zamo Allah subhanahu wata'ala yake kallo dan ya san Allah sai ya galubalance shi kada ya shigar da san zuciyarsa ko da an samu aka sai wannan abin da yake faɗa shi ba aka yake ba to kar ya yi ainihin wani wayo a'a ya fayyace gaskiya in Allah ya so shi ma sai ya dawo ainihin a kan daidai so da yawa wallahi za ka samu malamai wannan ma shi ne cin amana mafi muni ka dora mutane ga abin da yake akasin abin da Allah ya ce ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka cuci mutum a duniyarsa wani abu ne mai dan sauki in kuɗi ne Allah sai ya zo ninka masa ninkin baninki amma idan ka cuci mutum a addinance to wannan kai masa kiyar da ba ruwa domin cuta a bangaren addini wallahi ta fi komai muni shi ya sanya ya zo a cikin hadisi mutane wanda Allah zai hura wutar jahannama da su to akwai wanda za ka samu cewa malamai ne karkatattu Allah ya kiyashe mu sannan sai ce wa du'a da kuma masu kira zuwa ga addini, ba kowane malami bane zaka same shi da'iya. To ashe kenan da'iya shine aulan nas, wanda kullun zai hawo minbari ko ya zauna wurin koyarwa yace Allah ya ce kaza ba kyau. Ashe ko da ba laifi a wajen Allah, abun kunya ne Allah shi tsumu-tsumu a cikin aikata wannan abun da yace ba kyau. Ko kuma Allah ya yi umarni da kaza, kuma sai a same shi shine kurar baya a wajen aikata wannan, to ina ganin dole da a wasu za ta iya samun cikas, ko kuma aƙalla ka ji ana cewa kai dai ka bi fadar, amma kar kai aiki ko ku kar kai koyi da aikin mala. Dai wa za ka ji gama garin mutane suna fadar haka? Saboda haka kenan ashe riƙon amana wajibi ne a same shi daga waɗannan ɓangarori. Ya ce fa yanbaghi an takuna zahiratan, shi riƙon amana ya wajaba ya kasance a sarari, fi siratihim, a cikin tarihin rayuwar musulmi da malamai da masu kira zuwa ga addini, mashhuratan, ya zamo ainihin tayi fice ladan nas a wajen mutane, ko da a ce wani abu ya faru da ba daidai ba, a ce ai wani yayi kaza, wallahi kafin ka ba da uzuri za a ce ai wani ba al'adarsa ba ne. In dai aka samu akasi a wajen wani, to sai dai kuskure. Wani kuma idan ya rike amanar sai a ce an yi sa'a, ya zuwa nan ne aka ba shi ajiyar 100,000 bai zari ko kwandala ba. Wallahi akwai wanda ko canji aka yi kai sai ya zari kudi. Wannan kaka dauka ta wani abu ne wanda yake a abin mamaki. Ni kaina akwai wanda ya mun wani aka aiko shi da kudi. Wallahi na duba ba zan iya sanin abin da babu ba. Sai wata nan muna tsira dan uwan sai yake ta aiwa da halin sa ba ki wato wallahi ko kudi na aike shi sai ya zari wayan sa. Sai na tuno wannan kudin da naga babu a lokacin da ya yi wannan ya koma. To yanzu dan Allah a ce wai kudi dai wanda kirgagu ne. Ba wai gero wanda baya kirguwa, ba wai masara wanda bata kirguwa, kudi wanda sai ka kirga, amma mutum ya rufe ido sai ya zara. To wannan me kake zato idan ya samu garara garara? Ai wannan kawai sai dai abinda Allah subhanahu wataala ya so. Kuma wallahi kamar yanda nake na sha fada sunnar Allah, duk mai irin wannan halin kullun a tabbade a fige tsiya tsiya haka zaka ganin shi, ba zaka taba ganin shi hatta a jikinsa cewa yana da wata ainihin ya kana ba, zaka ganin shi kullun tsiya tsiya duk abin da kuma zai mallaka. To saboda haka wajibi ne ainihin ya zama kyawun hali, musamman amana ta yi fice a halayen mutane. Abu na biyar, malam yace yanbaghi lil alim, ya kamata ga malami wadda'i da kuma mai kira zuwa ga addini, al-ihtimamu bil ajli, ya zama sun himmatu da adalci, wal bu'du anil athara, da kuma nisantar san kai. Babban magana. Yace mahamma balaga fadluha, duk yadda falalan san kan zai kai, in ma a ce yana da wata falala, to duk yadda san kai falalarsa za ta kai, wa manzilatuhuma, wato da kuma ainihin ya zama sun nisanci abin nan albuda an asara fi mahamma balaga fadluhuma, wato duk yadda falalarsa ta kai, wa manzilatuhuma, da kuma matsayin su na dal mujtama a wajen wato ainihin zamantakewa. Lallai mutum inda ma a ce duk abin da zai samu, duk matsayin da zai kai ya samu kaza, in dai ba ta hanyar amana ba ne to ne sun ci wannan. Yace fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nan idan muka duba manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, wazza al fadla, ya raba falala, bainahum, tsakanin su wannan laraba bit tasawi, kai da kai, walam yasa'ir li nafsihi aw qabilatihi, bai keɓance kansa ba, bai keɓance ƙabilarsa ba. Al'adar Larabawa kamar yadda muka faɗa, in suka faɗa ba sa dangewa, suka ce sun yi da duk wanda ya shigo ta wannan kofa duk abin da ya hukunta. Kuma manzon Allah sallam ya san haka, da zai ga dama ya ɗauki dutsen shi kaɗai ya je ya manna shi ba wanda ya kuma ce kada, dan sun yanka kansu da kansu sun ce duk wanda ya zo abin da ya hukunta ya yi, inda ya ta wannan kofa ya shigo. To amma manzon Allah sallam bai ware kansa ba, bai ware Banu Hashim ba, bai ware ainihin gidansu ba, sai yayi abin da kowa zai ji ainihin an yi masa daidai. To ina ga a ce yanzu kai a matsayinka na malami, amana ma ta wajibi wanda ya wajaba ka raba ta shigo, amma shi kenan sai kai bukwi a kanta, kai rabu da suke ainihin a kanta, kuma ga wanda suka tantance ta ba za ka ba su ba. Idan ma rabon mukamai ake yi, to za ka ga cewa daga shi kila sai babban almajirinsa, sai dan uwansa, sai dan kanansa, sai mai daukar masa takalmi, sai mai wanke masa mota, sai abin da ya kamata haka. Duk wasu wanda suke hashiya a wajen sai dai ainihin bayan an gama su ji ana yi. To wannan ba zai gadar da taku ba, ba kuma za ka yi daraja ba. na taɓa faɗa a wata munasaba, akwai wani daga cikin malamai a wani gari aka kawo masa kuɗi, ba noma yayi ba, ba faskare yayi ba, kawai aka kawo wala Allah ba ana nufin a rabawa almajirai, wanda ke gaya min sai da faɗa min adadin kuɗin ta jin wajen 350,000 duk almajiransa suna hamba. Ya duba dama da hagu ce, to kun safa ina son kuɗi, saboda haka salati goma ga annabi kuma Allah ya kawo ku, ya sa abin sa a biyo shi kenan shi. Don Allah ga yaman lokacin da zai zo gaban wannan almajirin ya karanta masa wa yusiruna, to wannan ai ba a samu attasawi ba, kai ba a samu wasata ba, ballatana a samu kuma abin nan almusawat, ai sai an samu almuwasat sannan a samu almusawat sannan a samu alisan, to shi ba a ma samu almuwasat din ba a dan yayyafa masu ma. Don Allah din ban da zargiya kai ka samu 350,000 akalla yayyafa masu 50 din, kai kuma ka sha kwana da 300. To amma a ce wai ko kwandala kuma kila wannan su ma wato ya kwambaki ba, kai kuma kila kayi fulo da wajen miliyan ɗaya. Don Allah wata zarbiya ta wuce wannan, ina son kan da ya wuce wannan. To wallahi wasu za ka gansu kullum haka suke aikin a rayuwa, kawai duk dai abin da ya shigo to in kaga ya fita sai dai na lura. Wannan hadisi ya la'anci wannan wa man al muhat, kullum mutum ya zama wato kekuwa farar danko a shekara damuwa ba ta tsotsa, amma kuma kullum soke shi kuma a kawo. To wannan ba ɗabi'ar mutanen kirki ba ce ba, kun ga hatta a jahiliya ana so a yi ma wanda ba musulmi ba abubuwa da suke alifin da karanci. Abin da shi ne ta inna lihtimama bi jam'i kalimatin nar, muhimmantuwa da mai da hankali a wajen haɗa kalmar mutane, wa naz'i fatilit tanazo, da kuma cire sinadari na saɓani. Fatil shi ne duk wani abu da za a tufka, kamar lagwani asalin fatil kenan, ya ka ce fatalahu ya tufka shi, shi yasa lagwanin fitila ana ce da shi fatil. Kuma sannan fatil wani dan zare da yake tsake bayan da dino din nan, ana ce wala yudhlamuna fatila, wata yar igiya a tsiri da to shi ne fatil. To anan sai ka fasara shi da sinadari, wato cire duk wani sinadari na sabani, wal khusumat da kuma ja'in da, to cire wannan hadafun asasiyyun, malam yace manufa ce ta tushe, li'ammatis salihin wal muslihin, ga dukkan mutane na kwarai wanda suke ainihin masu gyara mutane. Kenan ashe duk mutumin kirki abin da yake so duk inda aka yi sabani a kawar da wannan sabani, duk inda kai ya rabu ainihin aje a dinke kai, ba wai shi bane ba zai zo kullun ya zamo ya sa a raba can ya zama ainihin a bata can. Mun sha faɗa bayin Allah, hatta ƴaƴanka da almajiranka kar ka dasa masu gabar bayin Allah a cikin ranka, wannan ba daidai ba. Mun sha faɗa ko da wani mutum ka saba da shi ta fuskan fahimtar addini, nuna masa cewa wannan fahimtar tasa gurguwa ita ce fasaha, shi kankin kansa baka gaba da shi, ta yadda idan kun haɗu zaka sake masa fuska, zaka yi masa fara'a, zaka yi masa jaje, zaka yi masa murna idan ɗaya daga cikin wannan sun samu. Amma ba zai ganka a cikin bid'a sabab, ba zai ganka a cikin duk wani abin da baka gamsu da shi a addinance ba. To amma wallahi akwai waɗanda kullum abin da suke dasa ma almajiransu da kuma ainihin mabiyansu gaba ku kiswa ne, kuma kadarta su, kulakanta su, kar ku sha inuwa ɗaya da su, duk abin da za a yi akwai su a ciki ku ku fice. Don Allah yanzu wannan haɗa kai ne ko raba kai, na san cewa duk rashin adalcin mutum zai ce raba kai ne. Kamar yadda muka sha faɗa, ita zuciyar ɗan adam yadda take, yadda ka san wani abu ne ka ce silba, silba in ka sanya mata ruwa sanyin yayi yawa to in ka rike sai ka ji ta cutar da kai, idan ka sa ruwan zafi ta cutar da kai ne ba. To haka Allah ya zuciyar dan adam, dan adam ana so ya zamo sai sa sai sa, kar ka zafafa zuciyarsa ka zuga ta kai mata famfo, to kai ma sai faskare ka wani lokacin, kar kuma ya zamo ka sa buruda komai sanyi baya kishin dole abin da ya kamata ya kishi, ba a sannan adam haka, kai zafi inda ya kamata kai zafi, kai sanyi inda ya kamata a rufin kai sanyi. To amma abin bakin take labari yana zo mana, ba akwai wanda yake da exercise na rubuta abokan gabansa, duk wanda ya masa ba daidai ba sai ya rubuta kai exercise ɗinsa, dan kar ƴaƴansa ma su zo su ɗauka wani mutumin kirki ne. Dan Allah yanzu wannan musulunci ne ko maguzanci ne? Wallahi wannan ba musulunci ba ne ba. kai da ake so in ma wani ya maka abin da ba daidai ba in so samu ne kar danka kar mamatarka ta tafi domin dan adam ne kai ka yi yafewa kila kai ne ka fahimce shi ba daidai ba to in ka zo ka fada ma ƴaƴanka ai mutumin banza ne mugun mutum da ku nisance shi sai ka gano kuma kai kuskure to yanzu kai iya zuwa ka lashe wannan abin da kai ka sai musu kai gaskiya da Allah ku yi hakuri wallahi na manta to nan gaba in ka fada musu magana sai sun shiga shakku abinda baba ya fada gaskiya ne abinda mallam ya fada ko daidai ne wani kawai laifinka ka hana shi wani abin duniya da yake zato ba tabbas yana ganin mai kamal da kika za ba kai masa kaza ba to ya dama bakin layi ya dama ka dan layi saboda haka in ka bashi kuma ai kai mutumin kirki ne fa in wutu min haridu wala min tsumina idza yaskutun wasu haka Allah ya tsara rayuwa to abinda ake so kullun ka zamo allurar dinkewa ba ainihin wanda yake mai darawa ba amin sannan ma ne yake cewa al-hikmatu wash-shura hikima da kuma ainihin tattaunawa a shawara tujannibul mujtama tana nesantar da zamantakewa al-makhatir hadarruka wan-niza'at da kuma ainihin ja'inja akwai abin da zaka ga kankani ne rashin zaunawa a tattauna a fahimci juna kawai siwa ne ja daga sai ga abuwa sallallahu alaihi wasallam abin da kankani wanda inda za a zauna kila minti biyar an riga an gama da shi wala Allah labari ne yazo a bankare a burkite ko kuma kai ne ka fahimci abin aka san yadda yake kawai sai kai hukunci kuma sai ka zauna a kai to lalle babu shakka mu sani cewa duk abubuwa da za su yi tasowa a yi kokarin gyara su ta hanyoyi da dama in wata hanya ba ta amfanar ba a koma ga wata har dai ka ji cewa duk iya kokarin da ya kamata nayi abu na takwas ita ita'un nas huquqahum alma'nawiyya bari wa mutane haƙoƙin su na ma'ana ma'ana wanda ya zamo lalle babu shakka sun tantanta bima la yuhillu bil maslaha kuma wanda ba da wannan haƙƙin ba zai bata wata maslaha ba min asbab ta'alifil qulub yana daga cikin sabubba na hada zukata wa isha'atir rida da kuma yada yarda fil mujtama a cikin ainihin zamantakewa mun sha fada abubuwa da yake faruwa a duniya a yanzu wallahi mafi yawa tashin-tashina da ake kamar tun daga abin da ya shafi Asia zuwa Afrika zuwa wane ne 99.9 rashin baiwa masu haƙƙi haƙƙin su ne al'ada dan adam duk lokacin da yake ganin ga wani haƙƙi nasa na wajibi ka danne masa to zai koma shi da shedan su yi shawara yayin kamata ya kwato wannan yanci nasa to sai aka yi rashin sa'a an danne ma wani haƙƙin sa kuma lalle an danne masa shi ma wancan an danne masa shi ma wancan an danne masa sai su ka rusa ta tauna au kai ma haka wallahi ne ma haka to shikenan zamu dauki mataki shikenan sai da zuciya da shedan ta ba gurgo shawara duk da cewa aqida ta musulunci manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa ma sahabbai yake cewa satarawna ba'di athara za ku ga san kai a bayana za ku ga ainihin fifita kai manzon Allah ya ce fasbiru hatta talqauni alhaut amma ku yi hakuri kar ku ce za ku dauki mataki har sai kun hadu da ni ainihin a tafsir gobe alkiyama sahabbai manzon Allah yake faɗa mawa ku yi hakuri za ku ga san kai a wani hadisi yake cewa in kun samu irin kanku a wannan halin to su wanda suka zalunce ku ko ba su haƙƙin da Allah ya ce a ba su ku kuma ku nemi naku a wajen Allah subhanahu wataala to amma dai abinda muke so mu ce rashin baiwa mai haƙƙi haƙƙi da yawa shine yake sanya tutsu shine yake sanya a dinga abubuwa wanda suke arifin ba daidai ba muna fata Allah subhanahu wataala ya samu dace saboda haka mallan yake cewa abu na tare kenan musharakatul mujtama wato ainihin tarayya da mutane fi ma yanubuhu da duk abin da zai faru a kansa wa adamu tizalihi da rashin nisantar zamantakewa fil mulimmat a cikin abubuwa masu tsanani mimma yartafi'u bihi sha'anu da'iyati ila Allah yana daga cikin abin da yake daukaka daraja mai kira zuwa ga addini zuwa ga Allah subhanahu wataala wa yurisu da'awatahu alqabul kuma ya gadan mai kiran sa zuwa ga Allah karbuwa kai a matsayin ka na mai kira zuwa ga addini ya zama idan wahala ta zo to ka yadda ku sha tare kai da mutanen ka idan ma dadin ya zo a sha tare ba wai idan lokacin wahala yayi ba to ya zama kai ka kade ainihin rigarka ka kara gaba misali yanzu Allah kiyaye a ce kana cikin mutanen ka ana cikin wata musiba ta yinwa ko wani abu to kai dama an yi sa'a cewa kana da wani gida a wata kasar ito jama'a ni kun san da ba saba da irin wannan ba saboda kallon da Allah ya kawo sauki kwa ganin sai kai visa kawai sai ka tsallake ka bar kasar daga can ka rika bugo waya ya ake cikin abubuwa sun yi sauki ko kuwa dai har yanzu sai ka ji komai ya tafi da kyau sannan ka dawo don Allah yaushe ne za su fahimci cewa abin da kake faɗa gaskiya ne kullum idan abu ya faru wanda yake babu dadi kuma ya rutsa da kai to kai da asha wannan abin tare annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kun shaji a cikin hadisin muslim wanda yake annabi ya mazo a cikin hadisin bukhari ta wurare da dama lokacin da aka ji wani rugugi a madina wani abu wanda yake na ban tsoro sahabbai suna shawara ya kamata da ki mataki manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kafin ka ce menene wannan ya zari dokin alifin Abu Talha ko raga madalin zabi babu manzon Allah ya zari wannan dokin dauki kan sakali ya fita a matsayin sa na shugaba manzon Allah bai daidai fita a gida ba sai kura ta kwanta zuwa bashi labari ya fita shi da kansa kafin ma a gama shawara mai za a yi bayan sahabbai tsoro ya fara karraguwa wasu sun bude gida wasu sun fara taruwa ana tattaunawa yayi kamata ai sai ga manzon Allah ya dawo yana cewa nan tura'u an gama kowai koma gida ina da hayyan zuma haka ake yanzu da aka kame yan matan nan ba manya da su shiga dedin bai za ta fi neman su ba haka aka yi ba Allah ya kiyaye to karshe ma in mutum ya ne zuwa da an ce ba dama su dole fasa saboda rayukan su masu tsanani na gwal ne amma rayukan talakawa wannan kwata ce sun ba ne abola ba shi da amfani wallahi wannan wato ba ma maganan aje maganan wato dabbanci ne shugabancin dabbanci ne wannan domin dabba ita ce kawai za ta dauka ni na tuka tuke na kowa ya mutu ka'idar shugaba so ake zamo kamar fitila ka yadda kai ka kona kanka dan ka haskaka amma ka yadda cewa a'a kai yanzu abinda kake so sai an noma an girbe an tashi an surfe an niki an yi komai saboda ka sai an gama ya huce sannan ka zo ka diba ka tuka cikin ka ka samu ruwan sanyi ka bi sannan ka samu ka tiba wai kake shugabanci a Najeriya wannan ba shugabanci bane hatta a jahiliya irin ta da wallahi shugabanni ba su haka jahiliya ta kafin musulunci shugaba ya yi da duk abin da ya taso ainihin a faɗi tare da shi a tashi tare haka ainihin shugabanci yake sai kaga cewa baka sani ba kowa yana ma addu'a domin kowa ya san cewa eh lallai an yadda cewa shugabancin mu ake yi ana kishin rayuwar mu ana kishin mutuncin mu amma yanzu wallahi idan wani bala'i ya faru a wasu yankuna sai an gama komai da komai a wajen sati a aika duk wanda ake ganin cewa za su je a zo a zagaya da motoci ba abin ne komai ba a gama komai komai yake liya to sannan sai man ya su zo gani a cikin mota bullet proof wanda ko da bacin rana zai kama dai za a kai labari wallahi wannan ba shugabanci bane wanda yake na hankali wannan sana'a da take addinin musulunci a ce shugabancin da ni na tuka jakata kai ka mutu gida na ya ginu na kai rushe ni na ji daɗi kai ka sha wahala wallahi har a jahiliya ba taɓa irin wannan shugabanci ba to kuma a irin wannan halin shikenan sai a zo ana cewa ai du'awwa sun lalace lalata su aka yi da gangan wallahi a yau idan aka so gyara za a gyara a ce duk mai haƙi a bashi haƙinsa kar a kalli cewa kowane addini yake ka'idar musulunci ko ba musulmi ba ne in ka dace shi Allah sai ya bi masa haƙinsa dan kowane ɓangare ne ba za a lura da in dai ɗan ƙasa ne kuma ya tantance ka za su a yi masa duk abin da yake haƙinsa to lallai a bi masa wannan haƙin nasa ko ina za a yi mun sani cewa a nan ƙasar mu lokacin da aka yi ainihin shugabanci wanda yake da sosai ba ma musulmi ba ne suka yi a can baya akwai lokacin da aka wulakanta wasu daga cikin ainihin 'yan Najeriya a wata ƙasa makwabcin ba za a mace sunanta ba shugaban ƙasar wannan lokacin wallahi arne ne ya ɗauki ainihin jiragen sama wajen nauyi duk kan su 'yan Najeriya a dawo da su kuma wannan ƙasar ya yanke alaƙa da ita kuma abin sha'awa ina jin 'yan Najeriya da aka wulakanta a wannan ƙasar ƙasa ce musulma ko za ka yi ta 100% musulmi ne dan wahala ka samu wanda ba musulmi ba kuma shi shugaban kasar arne ne to amma ne lokacin da ake kwatantawa wajen jirgin sama nawa yadda suke faɗa wa an ce wajen jirgi tsintin ya tura yace duk dan Najeriya da yake wannan kasar da kusa da wurin Najeriya kuma ya yanke alaka da wannan kasar wallahi aka sai aka yi taba shaguri aka zo a kwantar da hankalin 'yan Najeriya aka yi kyawun mu'amala yau yanzu in ka ji an yi wannan to kila wani na kudda kudin gwamnati ne aka yi masa abin da ba daidai ba, kila wani minista ne, kila wani rep ne, kila wani senator ne, kila wani mai ido da kwalli ne, shine za a yi ba daidai ba, sai to wannan kasai muna da mata kunne ta daina taba mana mutane. Amma idan talakawa ne aka kurmushe aka wulakanta su aka ce musu mutunci, sai a ce ai su suka ji Allah kara, wannan ba daidai bane ba. Ba yadda za a yi duniya ta zauna lafiya da irin wannan tsari, sai kowane mai yanci ya ji cewa an bi masa yancin sa, sannan an sauke nauyin da ya waje ba nan sa, to Allah sai kaga yana addu'a ba kuma sai yana muku addu'a. Allah ya samu dace. Amin. Abu na gaba, malai sai kada ya gibu ra'ayu sadid, ta iya yiwuwa ra'ayi wanda ya dace zama ya buya ayin kibaril qaumi daga tunanin manya-manyan mutane, wa ya tafattanu lahu wahidun min fityanihim, sai ya zama wani daga cikin matasansu ya fadaku da wannan abun. Ayan bagi talabun ra'ayi min aljami, saboda haka ya kamata a nemi ra'ayi daga kowa da kowa. Kun ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba a so mai masa wahayi a wannan lokacin ba, akwai wanda sun kai matsayin makakanni a wajensu. Allah subhanahu wata'ala bai ba su wannan tunanin ba, to amma sai gashi Allah ya dora Muhammad sallallahu wannan tunani ya zo ya fitar da mutane daga matsala. Kuma domin Allah ya nuna mana muhimmancin irin wannan abu, ya faru da yawa, shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa Muhammad sallallahu wa shawirhum fil amr, ka shawarce su a cikin lamari duk abinda ba wahayi bane. Manzo Allah yake shawarta anifin sahabbai hatta yara kanana, manzo Allah sai ya shawarce su. Ku duba lokacin da harsu ifki ta faru, akai wannan Aisha kage, manzo Allah sai da hammata sai ke bira tambaya, irin su Usama, irin su Ali, yanzu me ya shawar ku akan Aisha? Akwai wanda sun yi kakanni da su, domin dai manzo Allah ya tantance matsaya. Ku duba lokacin da aka ji ainihin yakin Badar, akai wani kafiri da Badar, Abu Lubaba ya zo ya maikin Allah, shin yanzu wannan wurin da muka sauka wahayi ne daga Allah ko kuwa a dabarar yaki? Ce manzo Allah ce ba Allah ne ya wahayi ba. Yace to ya maikin Allah, in dai ba wahayi bane mu tashi mu kara gaba, ya zama rijiya tana bayan mu, in mun ji kishirwa mu mu sharwa su ku ba su da ruwa. Manzo Allah bai yi kasa a guyuwa bai ce ai wannan wanda ba ma wani ni da ake wa wahayi, manzo Allah bai wannan ba, sai ya tashi kara gaba suka tsallaka suka maido rijiya Badar baya, wannan ta tsantsana wa mushrikan Larabawa kuda, suna jin kishirwa ba ruwa, su kuma sahabbai ga ruwa, ko kuma in kuna so to a bakin ka saka ni. Irin wannan misali da yawa, ku duba lokacin da za a yakin Khandaq, Salman al-Farisi shi kuma manzo Allah shawara, ya maikin Allah mu muna da tsari a wajen mu, in za a yaki ana haka gwalado shi ne a rikatar rami, wanda doki ba zai iya tsallakawa ba, ba za a iya shiga ainihin kuma a fito ba. Manzo Allah ya karbi wannan shawara, bai ce to aiki ba wahayi ake maka ba, ni ake wahayi, inda wannan daidai ne Allah zai mun wahayi. A'a, Allah subhanahu wata'ala shi ya bada koha, ya ce wa shawirhum fil amr, kuma su mu'minai Allah ce wa amruhum shura bainahum, saboda haka kenan kada a rena mutum saboda karancin shekarunsa, ta iya wa dan shekara 15 ko 20, Allah ya bashi tunanin da ya zarci yan shekara 60-70. Kun taba ji a lokacin da aka da Umar dan Abdulaziz tawaga tawaga suna zo su yi masa murna, su yi masa mubaya'a, sai waɗansu dattawa suka tafi da wani yaro wanda yake dan matashi gangane, ana zuwa dama kafin aje suka ce to kai za ka yi magana a wajen shugaba. Ana zuwa gaban Umar dan Abdulaziz, sai wannan matashi ya so mai inna alhamdulillah sai kaba yaro, duk ga wanda suke iyaye da kakanni su ya kamata ka bari tunda kai kana kana shekaru, sai ji doron kai dade inda matsalar shekaru ne, ai da ba kai kamata ka zama shugaban kasa ba, ko na sun ji ka shekaru, sai a yaro bismillah, ah to yaro da gari ai kaga abokin tafiyar manya ne, to kenan zaka samu wani yana da karancin shekaru, amma Allah ya bashi tunanin da ya zarci na wasu wanda sun mahaifi shi, saboda kar a rena shi a ce wannan dan ugulutun shi ne za mu kawo a cikin mu, a in dai Allah ya bashi tunani mai kyau to a karraba wannan tunani kuma a karbi shawarar da zai bayar. Wannan yace as'ilatun lil muraja'a, dan tambayoyi domin wato muraja'an darasin da ya gabata. Yace kam umruhu sallallahu alaihi wasallam, nawa ne shekarun manzon Allah tsira da aminta Allah su kara tabbata gare shi, lamman hadamatil ka'aba, yayin da ya zama ka'aba ta rushe, tabbata bi fi ayi marhalatin min marahil bina tashajaru, a wani mataki ne daga cikin matakan gini su Larabawa ainihin suka yi ja'in ja. Abu na uku, kaifa hallan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam al-mushkila, yaya ne ko ko ta kaka manzo tsira da amincin Allah su kara tafata a gare shi warware wannan matsala. A yake tamahiyyad durusul mustafadatu min hadhihi al-qissa, wani irin darussa ya kamata a fa'idanta a cikin wannan kissa. To wannan shine karshen wancan darasi, insha Allah kuma za mu shiga cikin sabon darasi. Yati khalwatuhu bi ghari ira'in wa badqul wahyi, ke bantuwar manzon Allah tsira da amincin Allah su karta bata gare shi a cikin kogon Hira da kuma ainihin soma wahyi. An Aishata ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha annaha qalat, an Aisha ummul mu'minin Allah ya kara yadda a gare ta, tace awwalu ma budi'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min alwahyi, farkon abinda aka soma wa manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da shi na wahayi, shine ar-ru'ya as-saliha fi an-nawm, mafarki ingantacce a cikin bacci. In muka ce ar-ru'ya akai alif shine mafarki, ya ka ce ar-ru'yatu shine gani na ido, in kuma ka ce ar-ra'yu shine gani na zuciya. Ana ara kaza ra'ayi fi kaza huwa kaza, wato gani na, ma'ana gani na zuciya a wajen kaza shine kaza. To idan ka ce ar-ru'ya akai alif a tsaye, to shine ainihin mafarki. A wata riwaya ar-ru'ya as-sadiqa, mafarki na gaskiya tin nawm, ainihin a cikin bacci. Ma'ana manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama abinda aka so mai masa sharan fagen annabta da shi, shine mafarki ingantacce nagartacce, ba kwashe kwashen mafarki ba, ainihin a cikin bacci. Fa kana la yara ru'ya, manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ya kasance ba zai ga wani mafarki ba, illa da'at, fa sai wannan mafarkin ya zo misla falaqis subhi, kaman yanda ka san hasken asuba. Ma'ana annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama duk abin da ya gani a mafarki, to insha Allah ko yau ko gobe ko satin da ake ciki ko wani lokaci, sai wannan abin ya tabbata kamar yadda ya gani shi a mafarki. Malamai da dama suna cewa so da dama mafarki yana da alaka da gaskiyar mutum da kuma ainihin nagartarsa. Mutumin da Allah ya taimake shi mutum ne magaskaci a cikin furcinsa, a cikin ayyukansa, to zaga Allah ya masa gam da kasar mafarkinsa ya zama na gaskiya. Kun san mafarki kala uku ne, akwai abin da ake kira hadithun nafs, zancen rai, wannan kawai abin da ranka yana tsiwon shi ne kawai, in kwanta baki sai ka gan shi. Kamar yadda nakan buga misali, kana ta neman aure, an tura suwana, an tura suwana, ana ta adakata, to sai ka yi barki gashi kana raba aibi, kaga saboda ka riga abin ranka yana tsiwon abin, zaka ta insha Allah da ni za a yi. Ko kuma kana ta neman aiki waje ka sai ga gashi kuna ta layi, ana ba ku ainihin ofa, saboda menene abin ne yana tsiwon a cikin ranka, to wannan ba za ka iya dauka sai lalle abin zai yi wa ba. Wannan sunansa ainihin hadisin nan. To sannan kuma akwai abin da ake kira adghas ahlam, kwashe kwashen mafarki. Kai mafarki ka yi fukafukai kana tashi sama, kai mafarki cewa kanka ya fita a guje kuma ka bi shi, kaga sai tafiye ka da wani ido ka gan shi haka dai. To wannan sunansa adghas ahlam. To sannan akwai ar-ru'ya al-haqiqiyya, mafarki na tabbaci kuma ya kasance shi biyu, akwai mai farantawa, akwai wanda yake mai munanawa. Hadisi ce idan ka ga kyakkyawa na farin ciki, to ka faɗa ma masoyi daga cikin masoyanka, in ka ga mummuna ja baki kai gum, kana ganin sama in ka farka, to ka nemi tsarin Allah, kai kanta mu'awizataini, ka tofa wajen bangaren hagu, ka ja baki kai shiru, insha Allah babu abin da zai faru. To saboda haka kenan, idan dai wannan na ƙarshen ne, mafi yawa yana da alaka da gaskiyar mutum a wajen ayyuka da maganganu. Wani zai iya zamowa mai gaskiya a faɗe nau, amma sai ka same shi a cikin ayyuka zan biyu a ƙarya ce, wallahi akwai wanda ayyukansa za ka samu akwai ƙarya a ciki, kafin tantansa akwai nau'i na ƙarya, kanikansa akwai nau'i na ƙarya, kasuwancinsa akwai nau'i na ƙarya, kai ko da magini ne wani, ai har ka girinsa akwai nau'i na ƙarya a ciki. to duk mutumin da ya zama mai gaskiya a cikin fada da aiki daga tabbakinsa Allah subhanahu wataala ya sa ana dacewa so da dama. Take cewa thumma hubbiba ilayhi alkhala, sannan sai aka soyantan masa da keɓantuwa, ma'ana sai ya zama manzon sallallahu alaihi wasallam a ransa babu abin da yake so face ya tashi ya bar wannan kamu-kamu da yake faruwa a cikin jahiliyyar Larabawa, idan yana ganin abubuwa marasa kyau, idan yana jin abubuwa wanda suke marasa kyau, ya dai tanye keɓanta shi kadai. Faka wa kana yakhlu bi gari Hira, ya kasance yana keɓantuwa a kogon Hira wanda yake akan Jabal Nur a halin yanzu. Fa yatahannafu fihi, sai ya dinga ainihin yin ibada a ciki, sai ya ce wa huwa ta'abbud, shine ainihin at-ta'abbud bauta. At-tahannus malamai sun ce wato shine ijtinabul hint, al-hintu shine al-zambu. In ka ce at-taharruj shine nisantar laifi, at-ta'assum nisantar ainihin zunubi. Saboda ka at-tahannus nisantar laifi, ma'ana manzo Allah ya yarda abin da Larabawa suke yi na maganganu da suke furtawa da abin da suke aikatawa laifi ne, to shi bari ya kauce nisantar ainihin wannan laifi din. To wasu malamai suka ce wannan nisantar laifin shi ne ake kira ibada, domin nisantar sabon Allah shi ma ibada ne. Ba wai manzo Allah yana wasu wurududduka ko yana wasu karatuttuka ko yana wasu ainihin salloli ba, don mu gane ba a so mai masa wahayi ba. A wannan gabar malamai sun yi ta maganganu, suke cewa shi uzla a wannan lokaci ta daga cikin bakaya dini Ibrahim, abinda ya rago daga cikin sofanin addinin annabi Ibrahim, domin shi kansa Abdul Muttalib an ce ya kasance yana nisantar mutanensa idan watan azumi ya shigo. Dama mutum ne wanda yake mai yawan kyauta, in yaga watan azumi ya zo, to sai ya ɗebi abincin wata ɗaya, sai ya tafi kogon Hira, sai ya ɓoye nan kuma sai ya bar abinci duk a raba wa talakawa. An ce shi ma ya yi wannan tun kafin wato ainihin makon ga manzo Allah ya zo ainihin safiya, tunda shi bai mara suke tsara maka baki dai kun sani, don manzo Allah yana ɗan shekara takwas ainihin shi ya rasu. To saboda haka dai wasu suka ce wannan ya samu asali daga addinin Ibrahim alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. To shi ne ke ta huwa ta'abbud al-layali zawat al-adad, wannan huwa ta'abbud shi ne ke ce wa idraji a cikin hadisi. Idraji shi ne tuso wata kalma domin fassara wata kalma babuwa. Al-Imam az-Zuhri Muhammad ibn Muslim shi ne wanda ainihin ya faɗi wannan. In baka san at-tahannus ba, shi ne ce maka huwa ta'abbud shi ne bauta, al-layali zawat al-adad, daruruka wanda suke masu adadi masu yawan gaske. Wasu malamai suna cewa tsawon wata daya, abinda malaman sira suka tantance cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana yin wannan uzla ne ta tsawon wata daya, kuma an tantance cewa yayi wannan su uku a rayuwarsa, ma'ana shekaru uku kafin wahayi. A cikon ta uku shine ainihin aka so mai masa wahayi, yayi wannan kenan lokacin da yana dan shekara 38 39 sai yana dan shekara 40, kuma yana yi so ɗaya ne a shekara a cikin watan Ramadan. In ya ɗebi abinci kaman ko na na kwana 10, in ya je so kare sai ya dawo ya sake samun na kwana 10, sannan ainihin ya koma har sai ainihin ya zama watan Ramadan ya wuce, domin tun a jahiliya ana kyautata ma wannan wata zato, ainihin ana mutunta shi. Shi yasa wasu malamai ba suke ta wahayin da aka so mai masa an kididdige ranan ko ko daren 21 ga watan Ramadan ne. Wasu malaman sai haka ainihin haka suka tantance wannan. In ka karanta Al-Hikul Maktum ainihin haka ya kawo, saboda ainihin ya yi kyakkyawan lissafi na tantance abubuwa yi wannan magana. To shi ne ke cewa qabla an yanzi'a ila ahli, kafin ya koma zuwa ga iyalansa, waye ta zawwadu lidhalik, ya sake ainihin daukan wani guzuri saboda ainihin wa'intan irin wancan kwanakin da ya yi. Thumma yarji'u ila khadijata, sannan sai ya koma zuwa ga rani Khadija. Fayuzawwidu limithliha, ko ko fayata zawwadu limithliha, sai ya sake yin wato wani guzurin saboda irin wa'intan kwanakin da ya yi. Hatta ja'ahu alhaqqu, har gaskiya ta zo masa. Wa huwa fi gari Hira, alhali yana cikin kogon Hira. Fa ja'ahu almalak, sai mala'ika ainihin yazo masa faqala qara sai yace da shi ki karatu qala sai yace ma ana bi qari ni ba mai karatu bane ma'ana ni ban yi karatu ba qala fa akhadhani yace sai ya kama ni fa ghattani sai ya matse ni hatta balaga minni al-jahd hasse da wahala ta kai mun matuka thumma arsalani sannan sai ya sake ni fa qala qara yace yi karatu qultu sai na ce ma ana bi qari ni ba mai karatu bane fa akhadhani sai ya kama ni fa ghattani sai ya matse ni athaniyata karo na biyu hatta balaga minni al-jahd hasse da wahala ta kai matuka da tare da ni thumma arsalani sannan sai ya sake ni fa qala qara yace da ni yi karatu fa qultu sai na ce ma ana bi qari ni ba mai karatu bane fa akhadhani fa ghattani thalitha sai kama ni ya matse ni karo na uku thumma arsalani sannan sai ya sake ni malamai suka ce wannan gabar ta nuna cewa ashe neman ilimi akan makalla sai ka sha wahala inda akwai wanda zai samu ilimi tuwon tushe ciki lafiya baka lafiya wasa da matijin tsumma to sai mu ce shine manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kawai yana batti ya tashi yaji Allah ya kurara masa ilimi amma kun ga sai da mala'ika ya matsa shi shi da kansa yace hatta balaga min rijal to ashe kenan bayan Allah duk wanda yace yana so yayi karatu bai sha wahala ba to wannan yana bata bakansa lokaci kisa wani malami yake cewa wa man talabal uluma bi ghairi kaddin sayudrikuha idha shabal ghurabu duk wanda yace zai ilimi bai sha wahala ba to ka sai da shi zai samu idan hankaka ya samu furfura ma'ana ba zai samu dan ba wanda zai taba ganin furfura hankaka wannan farin da kake ganin kirjin sa haka Allah ya yi shi wancan bakin ba wani farin gaji da za ka gani a ciki saboda haka kenan dole sai ka sha wahala ba wanda ya taba karatu bai sha wahala ba na sha fada irin wannan wahala irin wannan munasabar dukan sai in ka ga mutum a cikin wahala wani a yanzu sai ka samu cewa karamar wahala ya guda sai ya fada cikin tsatsotuwa karamar wahalan ita ce ta makaranta zuwa sassafe ana sanyi ana ruwa da koshi ko da yunwa hantaran malami bakar maganar malami hararan malami nil down na malami wane ne duk wannan shi wani kawai har kawai a wulakanta misali da mutuncin su to shi kenan sai ka ga mutum ya je ya kauce sai wannan lokacin ya wuce kuma shi daɗin ilimi wani lokaci ga shi musamman in ya wuce wallahi ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba to shi kenan kuma sai ga mutum ya fada wata wahala mai tsanani ya riga ta ina ba kuma an ce dama kiyaya ce a baya take to shi yasa bawon Allah in aka ce maka wai ga wani abu ka san da yawa da yake mu an riga dauke mu wayan sibita tan zaka ji irin masu zuwa bayan sallar asuban nan da za su je ka wai ga wani fahimin karatu shi kuma wallahi ko izu dai bai hadisi ba izu dai bai hadisi ba amma ga yaron ka da ya sha zai karatu ko boko ko menene ka ji an ce wani yaro ya sha karatu a shekara biyu to sai ku tambaye shi da Allah ya baku tilawan kuluhiyya zuwa kasa za ku saya duk ainihin guda 1 miliyan da wallahi ba zai iya a to inda maganin yana ci ai hausa sun ce in kura na da maganin zawo ta zo mai wakanta da wallahi ka ji su inda aka waye sai dai da ba irin brigade inda za a zo fata fita to yara da da yi mai naira biyar mai wallahi shi yasa bai Allah sai mun karanta addini idan ka zama jahili ki da hobi hawanka za ai ai sukuwa ai sukuwa ai sukuwa idan ka sauke shi kuma sai kai masa godiya saboda baka san cewa ka tsaya shi amfanin wayewa ta duniya da addini wallahi da wahala ai maka wayo eh akwai dan tsotsai amma ba kullun ka rubuta tan ba to ka jahilci addini ka jahilci duniya ba shikenan ba zai zama ta maula wannan ya wulla mu wannan wanda ya wulla mu wannan kawai sai inda ka samu kanka kuma to saboda haka dai bayan Allah mu sani wallahi duk in za ka yi karatu ko wani sana'a ko wani addini sai ka sha wahala annabi Musa ya ce laqad laqina min safarina hadha nasaba wallahi mun haɗu da wahala a cikin wannan tafiyar tamu ba na tafiya ta neman ilimi Allah ya sa mu dace thumma arsalani yace sannan sai sake ni fa qala qara sai yace ikaratu bismi rabbikal ladhi khalaq da sunan ubangijinka wanda ainihin ya halitta Allahu akbar tunda mu jama'a sai ta ikira dan Allah ina muka yadda kun mu rayu rayuwa ta jahilci. Wato akwai ma'auni da ake gane wayewa ta ilimi da kuma ci bayan jahilci. Kusan ai da ake gane wannan a ga cewa wani percentage ne na mutane ke kula da karatu. Yanzu mu saboda ilimi wato jahilci ya ci karumin mu, mafi yawa zaka ga in ka samu mutane 100 to 90 dinsu in dai arewa ne sauraron radio shi suka fi amincewa da shi akan karanta jarida. Wannan kuma alama ce ta ci baya. Alaman ci gaba shine a tayaro a gaci da jaridarsa ko ta Hausa ko Turanci yana karantawa, ilimi ya ci gaba a wannan yankin domin sun zama jama'a ta ikira. Jama'a ta karatu ba ta saurare ba, amma duk lokacin da ka zama sai dai faro da kunne to wallahi ka zama wawa kenan. Aƙalla ya zama za ka iya karantawa, za ka iya rubutawa. Wallahi ni kan yi takaitin mutanenmu, ka bari sai ka yi tafiya da wani bakin mutum naka na arewa ku hau jirgin sama tare za ku je ku sauka ko Sudan ko Misir ko Saudiya, za ka akwai ɗan fam wanda za ka cike kana cikin jirgin za a baka shi ka cike, za ka ga Turanci ga Larabci ka cike sunanka lambar fasfo ɗinka ƙasarka inda za ka je me za ka yi a ina za ka sauka. Wallahi abin tausayi in ka sauka iya faɗin da za ka sauka sai ka ga mutum ɗaya da ƙidagar mutane wajen 30 ko 60 bayansa da Allah suke mu, da Allah suke mu, da Allah suke mu. Ba wanda ya iya bokon, ba wanda ya iya ainihin arabiya. Yanzu wannan al'umma yaushe za ta ci gaba da irin wannan abin sha'awa? Sai ka ga fararen nan wallahi da wahala ka ga wani ya suke ma wani yara ƙanana kowane zai suke abinsa kawai ya wuce ya iya karatu ya iya rubutu. Amma mu mun yi da jahilci kawai an gamsu meye muka iya Allah ya isa shi kenan. Dai wa za ka ji an ce an je zaɓe mutum ya zo ya dangwale balas taifa gaba ɗaya shi kadai ana fira da wata aka ce wa kika dangwala ta ce duk na zaɓe su yi wani ne ba na so a ciki to Allah ka duba jahilci. To wallahi sai mun tashi mun yi karatu alamun ci gaba a ga mutane 70% karatu ne a gabansu ba wai saurare da kunne ba. Za ka iya karantawa kai ma za ka iya rubutawa. Abin da ya bada sha'awa kasar Sudan wallahi za ka ga wani mutum kamar ɗan iska ɗan iska, wani ka gan shi kamar wani ɗan taburo ba za ka ɗauka iya karatu ba. Amma kuna shiga mota da mutane wallahi sai ga jaridu kowa ya ɗauka jarida karatu yake. Yanzu ka kalli mutanenmu idan an shiga jirgin sama in aka zo ana raba jaridu na Turancin Larabci in dai ɗan arewa ne baki za ka ga 70 a cikin 100 yana karɓar masu yasa ta ƙarƙashin kujera ba iya ba. Amma sai ka ga jajayen nan fararensu manya da ƙananan suna suna karantawa ko dai ka samu mutum dama ana miƙa mutum ta Larabci sai ta mashi Turanci, Turanci ya iya in kuma da Larabci ne ya ta mashi Larabci. Amma mu ba wan ba ganin ba wanda za ka yi karantawa da Allah ɗan karanta mun ma me aka ce anan aka za ka kullum. To yaushe ne za mu dinga kukan wai an danne mu? Mu muka danne kanmu da kanmu. Kai ka ɗauko mangala ka ɗora wa kanka ka tika da yashi kana harbe-harbe kana ɗauke ba kuma kai ka ɗora kanka. Wallahi sai mun tashi mun yi kato in dai muna so mu fita da kaskancin rayuwa duk mutumin da ya zahirci wallahi ka so ma ɗanɗana ɓacin rai kuma ba za ka san ɓacin ran ba sai ka fita wata ƙasa ka ga wani wuri an rubuta kaza da Faransanci, an rubuta kaza da Turanci, kaza da Larabci ko dai ba za ka iya karantawa. Ka zamo huhun ma'ahu, ka zamo dundurutu ba ka iya kuma ba a rayu. Mu jama'a ikira ku duba abin da ka fara manzon Allah ikira ba a so mu cewa salli ko tawabba ko tatahhar ba sai da shi yi tsarki ba, ba sai da shi ainihin kawai sai aka ce da shi yi karatu. Saboda da karatu ɗan adam yake samun yanci wallahi duk wanda bai karatu ba shi da yanci sai dai ana faɗa sai dai ka ji ana faɗa babu lokaci sai dai mu tsaya anan saboda muna tambayoyi. Wannan ayoyin suna buƙatar gaskiya mu gargaɗi kanmu da kanmu mu san ciwon kanmu mu dawo akan layi mu tsaya anan abinda muka yi daidai muna fata Allah ya bamu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yeah, right now.